Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A babban taron Majalisar Dinkin Duniya jiya Juma'a, shugabanni daga sassan duniya na ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin Rasha a Ukraine, kuma da yawa sun yi Allah wadai da barazanar amfani da makaman nukiliya da shugaba Vladimir Putin ya yi. Firaminista Joshua Borrell daga ƙaramin tsibirin Fiji ya ce yakin cin zarafi da Rasha ke yi a kan Ukraine bala'i ne da ke nuna mummunan tunani irin na da na ƙara girman daula. Ya ci gaba da cewa komai ƙarfinsu, komai girmansu, Fiji ba ta tsoron yin Allah wadai da duk wata al'ummar da ke faɗa. Ya ƙara da cewa mu a yankin Pacific, waɗanda muka rayu cikin firgicin afka bala'in nukiliya, baki ɗaya mu mun yi tir da barazanar da Mr. Putin ya yi na yin amfani da makaman nukiliya. Firaminista na St. Lucia a yankin Caribbean ya ce yakin da ake a Ukraine ba mutuwa da firgici kawai ya haifar ba, ya jefa duniya cikin rikicin tattalin arziki da abinci da kuma matsalar man fetur. Wani yajin aiki da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta yi ya dakatar da sufuri ta jiragen sama a ciki da wajen yammacin Afirka da tsakiyar Afirka jiya Juma'a, lamarin da ya haifar da rudani ga fasinjoji da ke bulaguro zuwa Turai da Amurka da kuma cikin nahiyar. Ma'aikatan hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama a Afirka da Madagascar a SACNA, mai kula da zirga-zirgar jiragen sama a ƙasashe 18 sun dakatar da aiki a ranar Juma'a lokacin da ake takaddama kan yanayin aiki da kuma biyan albashi, inda suka bajira hukuncin kotu da kuma haramta wa gwamnatin ƙasar yin hakan. A ranar Juma'a, ranar da filayen saukar jirage ke cike da tafiye-tafiye, an dakatar da tashin jirage zuwa Turai da Amurka, inji 'yan jaridar Reuters a filin jirgin saman Senegal. Lamarin kuma ya shafi zirga-zirgar jiragen sama a cikin Afirka, inji kamfanonin jiragen sama da fasinjoji. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zangar Iran sun taru a duk faɗin ƙasar domin nuna goyon bayansu ga hukumomi bayan shafa kusan mako guda ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tarzoma. Dubban mutane ne suka halarci wani gangami a babban birnin ƙasar, inda suka ɗaga tutocin ƙasar Iran. An kuma gudanar da wani irin wannan zanga-zanga a wasu garuruwa. A halin da ake ciki, gidan talabijin na ƙasar ya bayar da shawara a ranar Juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar da aka yi a wannan makon da kuma arangama da jami'an tsaro sakamakon mutuwar wata budurwa da ke hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya za su iya kaiwa mutum 26. Wannan dai shine tashin hankali mafi muni a ƙasar cikin shekaru, kuma an katse hanyoyin sadarwa na intanet. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna kira ne da a ruguza jamhuriyar musulunci ta Iran. A cikin makon nan, shugaban ƙasar Somalia Hassan Mohamed Mahmud ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta kawar da barazanar ƙungiyar Al-Shabab da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasarsa. Yanzu muna tabbacin cewa tare da ƙarin goyon bayan jama'a ga gwamnatinmu za ta iya kawar da ta'addanci daga Somalia, in ji Mahmud a cikin jawabinsa ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Dakarun sojin Somalia da ke samun goyon bayan mayakan sa kai sun kwato ƙauyuka da dama daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab a cikin 'yan makonnin da suka gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. A yau zamu duba yanayin tsaro ne a jihar Zamfara dake shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda a hukumance ake ganin cewa ana samun sauki daga aika-aika irin ƴan bindiga dadi. Toma dalla Dr. Abdullahi Shinkafi dake zama shugaban kwamitin hukunci ga ƴan bindiga da masu aikata miyagun laifuka a jihar Zamfara ya mana karin bayani dangane da halin da tsaro ke ciki a wannan jiha.
Halin da ake ciki yanzu Zamfara, gurgudu, yankuna da dama an fara samun cikakken zaman lafiya. Manoma da suka yi kusan shekara hudu wasu gonakin su ba sa nomawa a kananan hukumomi kusan 11. A halin yanzu manoma sun koma gonakin su suna noma, alhamdulillah, babu wani fargaba, babu wani tashin hankali ne. Ƴan bindiga na kowa zo a kashe mutane ko a garkuwa da su ko kuma a zo a turo shanu su zo su cinye masu shuka. A cikin kananan hukumomi 14 da muke da su a fadin jihar Zamfara, akalla kusan kananan hukumomi 11 ba a samu rahotanni na harin kai ko tashin hankali ko ko da garuruwa na wanda ƴan bindiga ke yi a sabanin shekarun da suka gabata. Halin yanzu inda muke da an samu matsaloli can ba a rasa ba shine karamar hukumar mulki ta Guni, Anka da kuma Bukwim. Da wani sashe na kauran Namoda shine Sakajiki, to ko shi ma wannan wajajen insha Allah an samu sauki. Sannan farmakin da aka kai ma Turji a garin Fakai, wanda sojojin sama suka kai masa hari ranan da aka ce ana yin taron zanen suna, to alhakikanin gaskiya bana da cikakken bayanin adadin mutanen da aka kashe, amma na samu labari cewa an kai hari rana Asabar a can gabacin Shinkafi, shine a ƙasar Fakai, wanda shi wannan dan bindiga ya sha da ƙed da washi da wasu komandodin shi. Kamar yadda nake samun bayani cewa matarsa ce ta haihu ana bikin zaren suna, kuma yawancin duka ƴan bindiga wanda har yanzu suna hitinan mutane a gabacin Sokoto da kuma Katsina da wani sashe na jihar Niger, to shine aka fara bayanai na sirri cewa da sun zo sun taru wajen wannan bikin suna, shine aka tattakar da jiragen yaki guda biyu don su tarwatsa su. Alhamdulillah an samu nasarar tarwatsa wasu daga ciki, amma gaba ne da muke samu cewa shi Bello Turji da wasu gaggan ƴan ta'adda da suka taso ma wajen ba a samu kashe su ba, amma gidajen shi guda biyu duka an yi ragaraga da su. Kamar yadda muke samun bayanai da mutanen da ke zama a wannan yanki.
Shi ma wani ganau da bai san mu ambaci sunansa ya mana ƙarin haske akan wannan farmaki da sojojin saman Najeriya suka kai akan tungar Bello Turjin.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mallam Hassan Maina Kaina, barka da warhaka. Lalle tabbas haka ne, dangane da abin da yake faruwa gabacin Shinkafi, haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka taima kasar gudun dan ta'addar nan Bello Turji da ke da mazauna a garin Fakai ta karamar hukumar mulkin Shinkafi. Haka wannan abu ya faru, kuma mun samu zantuttuka da mutane da kuma sahihan bayanai cewa lalle ga abubuwan da sun ka faru da shi, kuma gaskiya ne an tarwatsa wani sashi na gidan shi, sannan kuma an kashe mutanen shi. Sai abu na biyu kuma dangane da kuma halin da an ka kai shi kuma na can gabacin mashin kafi ne, shi ma irin ƙauyuka su Gambiro, su je na Kallage, irin su Tungan Nasarawa da Awala. Lalle tabbas ni akwai ƙaunata wadda take aure can, don koyo da safe mun yi magana da ita, sabanin jiya ta kira ni bani jin abin da take cewa. to lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abun ga saboda akwai dabobi canta su irin wannan ne akwai wani yaron shi Bello Tunji wanda a can ana ce mashi sunan nashi ya dan shige min ko salula yake ko wane ne to lalle dabobin su ne su ma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya sai abu na gaba kuma shine macen number da sojojin saman da yayi ma wadanga mutane to dama ita abin da yake faruwa hanyar shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su ɗan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukan su to hankalin kowa zai tashi hankalin gwamnatin jihar Zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita ɗaya ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar Zamfara ita ce za ka bi kuma ka tahi wadda za ta kai ka kauran namo da ko kuma za ka je zurmi ko kuma za ka tace latin mafara daga nan shinkafi ko kuma ka fito daga Isa ko Sabon Birni to wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha Allah jami'an tsaro suna kokari sojojin ƙasa sun tara su ana ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro ɗan an ka taho nan ne barayin sun karo ga hanya sojoji da sun taho su buda kuma su kauce haka dai an ga kama yi sai daga ma ƙarshe ne da marece marece dinnan mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah ai kuma saurayin nan iltila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awan gaba da mota uku to kaji sahihin abin da ka faruwa sannan hakikanin gaskiya Mala Hassan gwamnatin jihar Zamfara tana iya kokari bisa sabanin can inda an ka fito a halin yanzu saboda yanzu kaga mai daraja gwamna duk abin da ake wanda zancewa na son zaman lafiya ne a cikin jihar Zamfara ko kuma hasali wanga yanki namu na shinkafi gurgudu yayi shi kuma yana cikin kanyi illa bata gari ne waɗanda ba su son zaman lafiya da kuma waɗanda ana sa al'amura na siyasa a ciki to mafi yawanci shi ka dakule mana duk wata nasarori da ake son a samu in ka kula yanzu misali yanzu jihar Zamfara ni yanzu nan ne na faɗa maka randa na taso daga jihar Sokoto na taho nan ne Zamfara har ni kawo cikin garin shinkafi wallahi ban haɗu da komai ba ban haɗu da inda wasu ka tashi ba ko wani abu wanda dai suke cikin wani hali hanya ƙauye na biyo ta tunda take waye mun kayo sabanin ita wannan ne hanya gundume ba a biyo ta to gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi
kome Zamfarawa ke cewa ga ra'ayin wasu daga cikin mutanen jihar ta Zamfara
suna na baban Isra Guso jihar Zamfara Najeriya kai wa turji ko yaren turji hari da sojojin Najeriya suka yi zan kalle abun a matsayin bangare biyu bangare na daya ina ganin shi a matsayin sun dai kokari kadan bangare na biyu kuma ina ganin shi a matsayin tsoro dalilin da yasa nace tsoro ne kai mashi hari ta sama tunda gwamnati ta san inda turji yake da yara ne in dai har tana son ta ga karshen shi kuma a samu zaman lafiya ne zai hana a tura wadataccen sojoji ta kasa su je a yi ba ta kashi domin wannan mari ya kai karshe tunda shi turjin nan ba wata kasa ne gare ba koda wata kasa ce gare ba ni tsammani ya hi karhin sojojin Najeriya tunda sojojin Najeriya din nan kasashe ake kai su suna yaki
hari da aka kai mashi Bello Tunji wanda har ya kai garitsa wani daga cikin dan uwansa to dama wannan abun da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne domin gwamnatin tarayya ita take da wuka da nama a harkar tsaro sannan duk abun da ya shafi abun shige da fice da wani information gwamnati ita take da shi so dama wannan sakaci ne na gwamnati bayanan sirri da komai babu wanda kai gwamnati sanin sa inda mutanen nan suke buya da shige da fice su ya kamata a ce gwamnati ta san da wannan sannan ya kamata a ce gwamnati ta kai ga ayyatar da irin wayannan abun tuntuni ba ma tun yanzu ba
Dr. Abdullahi Shinkafi yace a bayanan dai canin tsaro a jihar Zamfara abin sai Allah san barka
tun lokacin da aka samu kawo sabon commissioner yan sanda a jihar Zamfara shine commissioner of police Kolo Yusuf an samu nasarori da dama na nasarar kama informa wato mutane masu bada bayanan sirri daga yan bindiga a cikin garin Guso da kuma a garin Tsabe da Bungudu sannan an yi nasarar kama wasu gaggan yan ta'adda a ƙasar Bukuyu sannan an kama wasu soja mai sauhar sasai da bindigogi mai yan ta'adda a yankin Mada da kuma Tsabe sannan an yi nasarar kama soja na bugi wanda ke so musu harsasai da bindigogi da kakin sojoji sannan ayi nasarar kama cikin garin Gusau shi ma wanda ke dinka musu uniform na sojoji yana kama yan ta'adda a daji saboda haka na mai tabbata maka mutane da dama da aka kama suna nan a hannun yan sanda kuma za mu yi kokari committee mu na hukunta yan ta'adda da manyan laifuka a jihar Zamfara mu tabbatar da cewa ai masa hukunci daidai bisa ga dokar kisa da laifuka da mai girma gwamnatin jihar Zamfara ya sa kan ta'addanci a jihar Zamfara.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya sai wani mako idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Ma salam.
Wa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu shauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas. A yau dai mun lura ne zuwa fadar neman saba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Ki muna maka barka da saduwa da ke cikin wannan shiri namu na da
Ina murna da halartar ku wannan fada nawa.
Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Auye.
Masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu, shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isamu galadimar Katsina, to ba bashi ba sai aka ba kaninsa. Kaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tunda bai samu galadimar Katsina ba, shi maharbi ne. Sai suka bar Katsina, sun zo Mararaba Kano, sun zo Rogo, har sun zo Zaria. Wato magana da nake yin nan a 1750 kenan, wurin middle of 18th century, lokacin da suka zo Zaria, suka zauna a Zaria, wato bayan ya da zango a kasar Rogo, jihar Kano kenan. Da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin Adabu, a wurin akwai giwaye da yawa. Sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu,
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu,
hanyar Obi nan. To a wurin sai suna rika kashe giwayen din. Lokacin sukan ba sarkin Kyana haure don cinyan giwan sai a kai ma an doma na doma. To lokacin sai aka samu rikici, lokacin da TB suna zuwa gefen Benue kenan, turu Kwande, sai aka samu rikici, TB na neman su expanding,
su fadada
yawa, su fadada wurin da za su zauna. Sai suka fara fada da mutanen Kyana har ya rige kadan su kwace sarautar Kyana. To mu lokacin muna harbe giwayenmu muna farauta, sai shi sarkin Kyana a lokacin Osa Gyaati sai ya ji ga wani jarumi mutumin Katsina, sai ya gayyace shi a kawo musu dauki. Da aka fara rikici sai aka kwato Kyana. To a ganin jarantakan da shi Mamman Angulu ya yi, sai sarkin Kyana ya ba shi wuri ana kira wurin Bajimba, present Bajimba da yana Benue a yanzu, da ba yana Benue bane, da kasan har zuwa Kyana ne. Akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin, sai ya ce shi ba zai bi Mamman Angulu ba, ana kira shi Atumaji. Da ya ki mishi bayanin, to sai wani fada kuma ya sake dawo. Allah da ikonsa da aka gama wannan fadan, sai kuma shi Ozega Adi ya shiga dan wani rikici na sarauta, sai aka exile nashi zuwa
gudun hijira kenan.
Yawa, aka kai shi Wukari. Shi su Mamman Angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi, suka tafi har Wukari. kuma an dawo da shi an sake sa shi a matsayin shi na sarkin Kiana shi yayi mulki a Kiana so biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin ya rasu ya ba mamman angulu ji kanshi ana kira ta Lami yar ogaji to Lami ita ne ta haifi Bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi a karagar mulki shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Onyatipo ya dauki permission a wurin sarkin din cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da Tibaye so ina so zai koma akwai yan wunshi a gefen away ya sauka a baure har akwai wani gano wanda yayi a baure wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa sai yaje ya yada zango a tsohon tunga shi Abubakar kenan fa dan shi mamman angulu don shi mamman angulu ya rasu tun a bajin bane ana kira wurin tungar kasa duk wurin da su sauka suna samun shi suna tunga ne to bayan sun bar baure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon tunga ya kafa tsohon tunga akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin turawa kuma sun fara shigo da ships shine wani bature captain chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce ai sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma kun kafa gari sai garin kuma shi yabo ya zamanto kaman idon away ma gabaki daya domin Sagawan Bell wanda ya governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu away sai ina bita ibi sai ibi ta tunga sai ya zo tunga tukuna sai tafi away ina bi da ruwa ne Allah da ikon sa shi wannan Abubakar shi ya haifi Shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haife ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi dan shi Shu'aibu a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne Shu'aibu din ne namiji shine kuma autar su
kakanka kenan
kakana kenan to shi Shu'aibu bai isa da za bashi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda ya bashi kuma ƴar shi ana kira ta Amina sai ita ta roka ta ce to ai tunda sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a bata riko aka bar mata ta yi riko sai ta ba mijinta shine wanda yake yin function na sarki so shi yayi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai bai sarautar da wuri ba amma aka nada wani Umaru to shi dai ba relationship
alaka kenan
yawa babu wani alaka da shi sarki Abubakar amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali bayan Ali sai shi lokacin Shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ta zama ya karbi mulkin ubansa bayan Shu'aibu sai Alkasum Ibrahim bayan Alkasum Ibrahim sai Umaru Shu'aibu wanda shi dane a wurin shi Shu'aibu dan Abubakar din to sai ni
yanzu kai ga iya cewa sarki ne nawa kenan
na tara
kuma ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu
ya kai shekara da
to kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga
eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Abubakar amma yanzu muna da uku ne akwai gidan Abubakar din
gidan ku kenan
gidan mu kenan akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Abubakar din sai akwai gidan Ali to gidaje uku ne da wannan
to kamar bayan ku katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga
to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su katsinawa akwai jukunawa akwai kabawa akwai kuma gobrawa sai kuma su tibi
to kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga ne
sana'ar mutanen tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan
to harkar noma fa ba
akwai noma ai shine ma a yanzu dukan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma farauta
kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take kaman ku a tunga kuna da wani take wanda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi
tsintsiya madaurin ku daya
to yanzu bari mu duba irin kalubale da illa masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta kaman da me kuke fuskanta a matsayin kalubale
eh to a gaskiya a da kafin zuwan dangwate nan muna da wayansu damuyoyi wanda suke ci muna tuwo a kwariya kaman bandits suna rika
masu satan dabbobi
cattle rustling da su ne da masu tare hanya
yan fashi
saboda zuwan dangwate company dangwate nan mun samu security sosai
dan duka mun sauran kalubale da suka jibanci kaman fannin ilimi ko makaranta hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama
yanzu muna da wani primary health care a comprehensive one din
karamin cibiyar kiwon lafiya
yawa to kuma muna da secondary school
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai anjima.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri